Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an yi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 5 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafata su, Maryam ba makanan labarai.
Kokarin shugaba Joe Biden nazartar da kudirin bada tallafin coronavirus na dala $1.9 trillion yayi nasara a safiyar yau Juma'a, yayin da 'yan majalisar dattawan kasar suka amince da kasafin kudin da kyar. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Alhamis, ya kuma jaddada kudiransa akan manufofin harkokin wajen kasar. Da safiyar yau Juma'a, cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta bada rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya, an kuma samu mace-mace miliyan 2.2.
Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rahotanni daga hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya na cewa ɗan tsohon shugaban kwamitin aiki da cikawa na fansho, Faisal Maina, ya saba ka'idar Bailey inda ya fice daga Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma, jiya Alhamis 4 ga watan Fabrairu, shugaban kasar ya jagoranci bikin buɗe wata makarantar horar da manya da ƙananan hafsoshin soja da nufin ƙarfafa gwiwa ga rundunar mayaƙan kasar a wani lokaci da ake ta fama da ƙalubalen tsaro. Sannan kuma har ila yau kan matsalar tsaro, za ku ji inda gwamnatin jihar Borno ta ɗau nauyin sake shimfiɗa wata hanya da ta tashi daga Maiduguri zuwa garin Bama har zuwa banki da ma wasu makwabtan ƙasashen Afirka a wani yunkurin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane akan manyan tituna. Baya ga haka, Mahmud Lalo na nan tafa da shirin sa na duniyar Amurka. Za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kokarin shugaba Joe Biden nazartar da kudirin bada tallafin coronavirus na $1.9 trillion yayi nasara a safiyar yau Juma'a, yayin da 'yan majalisar dattawan kasar suka amince da kasafin kudin da kyar, abinda zai ba 'yan Democrat damar zartar da kudirin a majalisar dokokin kasar a 'yan makonnin da ke tafe, ko da goyon bayan 'yan Republican ko babu. A ƙarshen kusan sa'o'i 15 ana tafka muhawara da kuma kada kuri'a akan wasu sauye-sauye da yawa an yi kankankan a tsakanin jam'iyyun majalisar akan zartar da kasafin kuɗin. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ita ce ta raba gaddama bayan da ta kada kuri'ar amincewa da kudirin, wanda ya sa 'yan Democrat suka yi nasara. Jim kaɗan kafin kada kuri'ar ƙarshe, 'yan Democrat sun nuna ƙarfin ikonsu wajen gabatar da canje-canjen da za su sauya wasu kuri'u da aka kada a baya game da makomar bututun man Keystone XL da kuma ba da tallafin coronavirus ga baƙin da suke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Wannan ne karan farko da Harris a matsayinta na shugabar majalisar dattawa ta kada kuri'ar raba gaddama bayan da aka rantsar da ita a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa ranar 20 ga watan Janairu. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Alhamis, ya kuma jaddada kudirinsa akan manufofin harkokin wajen kasar, inda ya bada umarnin a kawo ƙarshen taimakon sojan da Amurka ke badawa a Yemen da kuma mai da komi ta fuskar diplomasiya. Shugaba Biden na da saƙon gaggawa zuwa ga jami'an diplomasiya da jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar a fadin duniya. Ya ce Amurka ta dawo, harkokin diplomasiya sun dawo. Ku ne ginshiƙin duk wani abu da nake da niyyar yi. Biden ya kuma sauya matakin ba da taimako da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ke ba dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin basasar Yemen. Da safiyar yau Juma'a, cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya, an kuma samu mace-mace miliyan 2.2. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar, inda take da adadin mutum miliyan 26. Daga nan sai India mai mutum miliyan 10.8, sai kuma Brazil mai mutum miliyan 9.3. Jami'an kiwon lafiya na yin kira ga Amurkawa a kan kada su mai da gasar wasan ƙwallon Super Bowl da ake yi a duk shekara lokacin yaɗa cutar sosai. Masu sha'awar wasan sukan tattara a gidaje ko a wuraren cin abinci ko na hutawa don kallon gasar ta talabijin. Ko da yake hukumomin lafiya a wannan shekarar na yin kira ga masoya wasan kwallon da su kalli wasan da mutanen da suke zama da su. To a gaida Maryam Dauda wanda nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ba da rahoton cewa dan tsohon shugaban kwamitin aiki da cikawa na Pancho Faisal Maina ya saba ka'idar Bailey inda ya fice daga Najeriya ya bi ta jamhuriyar Niger ya kuma zarce zuwa Amurka. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ali Kaya da ƙarin bayani.
Arcewar Faisal na faruwa ne daidai lokacin da mahaifinsa Abdulrashid Maina, wanda aka dawo da shi bare daga saba ka'idar Bailey daga jamhuriyar Niger, ke neman samun Bailey bisa dalilan rashin koshin lafiya. Hukumar yaƙi da cin hanci na tuhumar Faisal da amfani da ɓoyayyen suna wajen buɗe asusun ajiya a banki, wajen fitar da kuɗi ƙetare, haka nan da cajinsa da mallakar gida a Kaduna da wawurar kuɗi naira miliyan 58, inda mahaifinsa kuma ake cajinsa da karkatar da sama da naira biliyan 2. Faisal Maina, wanda matashi ne ɗan wajajen shekaru 20, ya shigo ofishin muryar Amurka na Abuja gabanin kama shi da sake samun belin da ya tsere din, inda ya musanta duk cajin da ake yi masa. Yana mai cewa ai mahaifinsa ma ya taimaki Najeriya ne wajen gano badakala, inda ya zargi wasu jami'an gwamnati da bari aka rubuta da mahaifin nasa.
Kuma ni za a janye beli na akan 23 ga wata. Sun ce wai ni flight risk ne, bancin sun ansa passport ina, ni dan Najeriya ne kuma ni dan America ne. Mahaifiyata yar America ce asalinta. To sun ansa duka passports din. To ina zan je? Ina nan kuma ni ba tsoron kowa nake ba, dan duk wanda zai bi mahaifina kannena da hari akan gaskiyansu, ni kuma ina nan nine, ni dan kasar Najeriya ne, ina son ci gaban Najeriya, kuma karfin me zan yi, ina nan zan nuna gaskiyarsa, kuma za a ga cewa mahaifina banda abubuwan da aka ce yayi, akwai abubuwan da yake da information din da yake da wanda su gwamnatin da kansu basu sani ba, akan kudaden da aka yi sata da mutanen nan da suka yi satan, Allah ya musu rasuwa, kuma hadda iyalansu ma basu ma san da kudaden ba.
Gwamnatin dai ta yi watsi da cewa tun farko ta kyale Maina ne da ba mamaki yakan yi sanadiyar awon gaba da mukamin tsohuwar shugabar ma'aikata Winfried Ita Oyo, da ta yi cacar baki da marigayi shugaban ma'aikata na fadar Aso Rock Abba Kyari, cewa umarni aka bata ta dawo da Maina office a lokacin yana daular Larabawa. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a NOAA Dr. Garba Abari ya ce ga wannan batu na Maina, gwamnati za ta kai har ƙarshen bincike da kuma ɗaukar matakin da ya dace.
Ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa, gwamnatin nan ba ta da wasu shafaffu da mai babu barna ta asa warwaso da ake wa kudin al'umma, da yasa yau bamu da asibitoci, bamu da hanyoyi, bamu da makarantu, bamu da waɗannan abubuwa yanzu sun ragu, ba mu ce mun kauda su gaba ɗaya ba, amma 70% na abubuwan nan sun ragu. Politically exposed persons suna nan a gaban kotu, uliya ba ta yanke hukunci ba, amma wannan bai zamana akan cewa shari'a ta kare ba.
Shin ko gwamnatin Najeriya za ta nemi Amurka ta dawo da Faisal ko kuwa a'a? Wannan dambarwa ta fara zama jiki a wajen 'yan Najeriya da ba sa mamakin abubuwan da make faruwa. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya. Wani ɗan ƙasar Iran wanda ya yi ƙirarin yana da kariyar diplomasiya don kaucewa hukuncin kotu. Wata kotu a Belgium ta yanke masa hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 20 a jiya Alhamis a kan yunkurin tada bom a Paris. Kotun da ke Antwerp ta samu asadon la'asiri da laifi. Mutumin da aka tura wani shirin Iran a Austria a lokacin da ya kai wasu ababen fashewa don wani hari da aka kitsa a kan wani taron gangami da 'yan gwagwarmayar adawa na Iran da suka yi gudun hijira suka shirya a babban birnin na Faransa. Samun asiri da laifi shi ne karan farko da aka yankewa wani jami'in Iran hukunci a kan ta'addanci a ƙasashen tarayyar Turai tun bayan juyin juya halin shekarar 1979 da aka yi a Iran. Kuma hakan na zuwa ne yayin da shugaba Joe Biden ke duba yiwuwar sake maida Amurka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 da kuma ɗage takunkumin da tsohon shugaba Donald Trump ya sanya wa Iran ɗan. 'Yan sandan Malawi sun ce sabbin hare-haren da aka kai kan zabiyoyi sun yi sanadiyar kisan mutum ɗaya, wata yarinya kuma na cikin yanayin firgita. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Malawi ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta magance dalilin da ke haddasa waɗannan hare-haren da suka yi sanadiyar kisan zabiyoyi fiye da 170 cikin shekara 7. 'Yan sanda sun ce an kai wa mutum 2 hari a cikin mako guda a kudancin Malawi. Na baya-baya shi ne harin da aka kai akan wata yarinya zabaya 'yar shekara 12 a gundumar Machinga, wadda ta tsira da ƙyar daga wasu mutum 2 da suka so su sace ta a daren ranar Talata bayan da suka afka ɗakinta. 'Yan sanda sun ce mutanen da ba a san ko su waye ba sun tsere bayan da mahaifiyar yarinyar ta yi ihun neman taimako. Wannan kuma na zuwa ne kwanaki 3 bayan da 'yan sanda a gundumar Mungochi suka kama mutane 3 da ke da alaka da kisan wani mutum ɗan shekara 26 mai suna Saidu Futun Dayton, wanda ya ɓace ranar 27 ga watan Janairu.
Madalla, a jamhuriyar Nijar shi Alhamis 4 ga watan Fabrairu, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya jagoranci bikin bude wata makarantar horar da manya da kananan hafsoshin soja da nufin karfafa gwiwa ga rundunar mayakan kasar a wani lokaci da ake ta fama da kalubalen tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
The immigration to set the course and speed as a long process visant à doter les forces armées nigériennes.
Babban kwamandan sashen kula da horar da askarawan Niger a rundunar mayakan kasar Lieutenant Colonel Bello Abulasan kenan lokacin da yake bayani a yayin bikin bude makarantar horar da hafsoshin soja ta birnin Yamai. La'akari da bukatar kara yawan hafsoshin soja manya da kanana a wannan lokaci da ake fuskantar karancin guraben karatu a makarantun kasashen waje da ke horar da hafsoshin soja ne yasa shugabannin rundunar mayakan Niger bullo da shawarar bude irin wannan makaranta da nufin karawa dakarun kasar dubaru da hikimomin aikin tsaro a wannan lokaci na fama da kungiyoyin ta'addanci.
The forces of Nigerian ont pris en main l'instruction de leur personnel and y adaptant le contenu aux réalités nationales.
A karkashin wannan sabon tsari, hafsoshin sojan Niger za su dauki dukkan horon da ake bukata a nan cikin gida. Sabanin yadda a can baya sukan safa da Marwa tsakanin kasar da kasashen ketare, inji ministan tsaron kasa Professor Isu Katambe.
Ba mu so ko wace shekara sai a ce sai mun tafi kasashen waje ko kasashe masu hannu da shuni su kama muna dan mu ba mutanen mu ilimi abin da yasa kenan muka yi wannan lakwalo kenan nan gaba ba sai mun tafi kasashen waje ba dan mu ba soji mu ilimi duk ilimin da aka yi ba soji cikin duniya muna iya bada shi ne.
Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da ke jawabi a yayin wannan biki ya ce makarantar za ta bada damar cike gibin da aka yi fama da shi a shekarun baya game da tsarin horon hafsoshin soja.
Cette école vient combler un vide et désormais notre pays est doté de tous les maillons.
A ranar 23 ga watan Disamban 2020 ne gwamnatin Nijar ta kudiri aniyar kafa makarantar horar da hafsoshin soja manya da kanana a ci gaba da daukar matakan inganta aikin soja a kasar mai fama da hare-haren yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To a kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane akan manyan tituna, gwamnatin jihar Borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da ta tashi daga Maiduguri zuwa garin Bama har zuwa banki da ma wasu makwabtan kasashen Afirka. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
A kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane da ake akan manyan tituna, gwamnatin jihar Borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Bama da ta dangana da wasu kasashen Afirika. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum yace wannan hanya na gwamnatin tarayya ne, amma gwamnatin sa za ta sake shimfiɗa wannan hanyar don magance matsalar tsaro da taimaka mabiya waɗannan hanyoyi. Wannan hanyar ce da aka shimfiɗa tun 1964 tana da kilomita 65 ne daga garin Maiduguri. An kuma yanke kwanaki 915 a matsayin ranar da ake sa ran za a kammala sake shimfiɗa wannan hanyar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce an da keɓe naira biliyan 5 ne na soma wannan aiki daga gargashin ma'aikatar MCRP.
Kowa ya san inganci wannan hanya, don saboda wannan hanya zai je banki, za a bude banki, mutane su fara kasuwancinsu, mutanen Cameroon da Najeriya duka su amfana da wannan hanya.
Honorable Mustapha Gubiodi shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine na tsugunar da jama'a, wanda ya bayyana muhimmancin aikin hanya kamar haka.
Wannan hanya babban hanya ne wanda ya kai daga Maiduguri har zuwa Central Africa da Sudan da Cameroon da wasu kasashen Africa. Wannan hanya dama babban hanya ne wanda aka yi shi tun shekaru da ya wuce, kuma yana neman jara sosai. Da nan Allah ya yi wani lokacin sa za a fara hanya. Idan Allah ya gama wannan hanya, ai creeping insecurity ma zai rugu, kuma bayan haka zirga-zirga sakamakon wannan kasashen zai karu. To in zirga-zirga ana zirga-zirga samun kudaden shiga ma zai karu.
Haka zalika gwamnatin jihar Borno ta ce za ta haɗa kai da jami'an sojan Najeriya na sake gyaran hanyar da tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa, wanda aka daɗe ba abinta sakamakon matsalar gingimin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Gama abinda kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar Borno Honorable Babakar Abu Jatau ke cewa,
to wannan hanya din su ma'aikatan ayyuka da ke cikin jihar Borno tare da hajin gida da jami'an tsaro za su yi.
Gwamnatin jihar Borno ta kuma soke kungiyar lakwata hanya da ta bara tun shekaru 9 da suka gabata, wanda ta ce yanzu haka ta wuce kashi 30 ba cikin 100 na wannan aikin. Da aka biya wata kamfani da ake kira Hijab, har ma aka nemi kamfanin ta dawo da wasu kuɗaɗe. Ga dai abinda kwamishinan ayyuka na jihar Borno ta ke nema sale ke cewa game da kungiyar aikin.
Bayar tun shekara 2012, yau kamar misali shekara 9 kenan, wanda za a yi ya kai kilomita kusan 20 a cikin garin Maiduguri. To an ba da wannan kwangila tun shekara 2012 da na faɗa, akan za a ƙare ta a cikin shekara 2, wato sati 24. Har a yau da muke magana aikin nan bai kai kashi 50 ba, kwantarta ya yi kawai kashi 30 da ɗan kai kaɗan, kuma an ba shi dimbin kuɗi mai yawa. Yanzu a haka da za mu tsayar da kwangilan, an yi lissafi ya kamata zai mai da kuɗi ma gwamnati fiye da miliyan 600. To
zuwa za ku yi da wannan aiki, ko za ku yi da kanku, ko kuma za ku ba da shi ne kai tsaye ga wannan kwangilan?
Ba zai yi kyau a ce an kwace daga wannan kwangila a sake ba da kwangila ba. Initial kwangilan an ba da kan biliyan 600 da miliyan 700.
Rashin kyakkyawan hanyoyi yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta a jihar Borno, musamman ma ga manyan hanyoyi da suka haɗa jiha da jiha da kuma ƙasa da ƙasa, da miyagu kan yi amfani da shi wajen farma matafiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Muhammad Lalo da shirin sa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta ayyana tsare shugabannin fararen hula da sojojin Myanmar suka yi a matsayin juyin mulki. Lamarin da ya sa ta ce ta fara yin nazari kan tallafin da take ba kasar wacce ake kira bama hukumanci. Hakan na faruwa ne kuma yayin da Amurka ta yi Allah wadai da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 da wata kotu a rashi ta yankewa shugaban 'yan adawar kasar Alex Navalny. Yau kan waɗannan batutuwan shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Tsarin shugabannin fararen hula da mambobin majalisar dokoki da sojojin Myanmar suka yi ya janyo kakkausar suka, musamman daga Amurka, inda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar take duba matakin da za ta ɗauka a hukumance. Ned Price shine kakakinta.
After a review of all the facts, We have assessed that the Burmese military's
action. Yace bayan nazari da muka yi kan hujjojin da ke a bayyane, mun auna matakin da sojojin Burma suka dauka a ranar 1 ga watan Fabrairu, kawar da zababbiyar gwamnati juyin mulki ne.
The duly elected head of government constituted a military coup d'etat.
Doka kakin ya kuma faɗa wa manema labarai cewa ayyana wannan mataki da sojojin Myanmar suka dauka a matsayin juyin mulki ya sa Amurka za ta sake auna tallafin dala miliyan 135 da take ba kasar. Kodayake kadan daga cikin waɗannan kudade ne suke shiga lalitar gwamnati, amma hakan ba zai shafi tallafin da ake ba ƴan kabilar Rohingya marasa rinjaye da ke kasar ba. Su dai da karan kasar ta Myanmar sun ki amincewa ne da sakamakon zaben da aka yi a watan Nuwamba, wanda jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy ko NLD ta lashe, suna masu cewa an tabka magudi. Hakan yasa suka karbe mulki suka kuma ayyana dokar ta ɓaci har na tsawon shekara guda. Amma a nan Amurka, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell ya yaba da matakin da shugaba Biden ya dauka na tuntuɓar su kan batun na Myanmar. Yana mai cewa dole kasar ta yi zaɓi cikin abu biyu.
Connected to the global economy.
Senator McConnell kenan yake cewa ya rige ga kasar ta Myanmar ta yi zabi tsakanin tafiya da zamani, demokradiya da samun hanyoyin yin hulɗoɗin kasuwanci da sauran kasashen duniya, ko kuma ta zabi zama kasa da ke gudana karkashin rashawa mai mulkin kama karya wacce za ta rika zama ƴar amshin shatar China. To ita ma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi ga sojojin kasar ta Myanmar, inda ta ce akwai buƙatar manyan sojojin ƙasar su yi la'akari da abin da ka iya biyo baya. Tom Andrews shi ne wakili na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa kan rikicin siyasar na
Myanmar.
Ya ce abu muhim a nan shi ne waɗannan takunkumi za su yi tasiri, za a saka su ne a kan manyan sojojin ƙasar. Hakan zai fito karara ya nuna musu cewa akwai sakamakon da zai biyo bayan matakin da suka dauka. To kungiyoyin fararen hula dai sun yi zargin cewa dukkan manyan sojojin kasar ta Myanmar da suka kama shugabannin fararen hular kasar suka kuma dakile duk wani buri, su ne suka jagoranci cin zarafin da aka yi wa 'yan kabilar Rohingya da sauran tsirarin al'ummomi da ke kasar. Wannan kenan. To a gefe guda kuma Amurka ta yi Allah wade da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 da wata kotu a Rasha ta yanke wa shugaban yan adawar kasar Alexei Navalny. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana nazari kan irin matakin da za ta dauka kan wannan lamari. Ned Price, wanda shi ne kakakinta, ya ce suna bibiyar al'amuran da ke faruwa.
We are going to look very carefully at the deteriorating human rights situation in Russia.
Yace za mu sa ido da kyau don duba yadda matsalar take haƙƙin bil'adama ke karuwa a Russia, musamman kan abin da ya faru da Navalny, da yadda aka tsare dimbin mutanen da suka fita yin zanga-zanga bayan da aka tsare shi. Za mu duba duk waɗannan batutuwa wajen yanke shawarar matakin da za mu ɗauka.
Arrest and of course all of that we will account for in determining an appropriate policy course.
To shi dai Navalny an rage mai wata 10 cikin hukuncin da aka yanke masa, saboda ya riga ya yi su yayin da aka yi masa wani ɗaurin talala. Kotun dai ta same shi ne da laifin karya ka'idar hukuncin je ka gyara halinka da aka yanke masa, yayin da yake jinya a Jamus bayan wani harin guba da aka kai masa, wanda yake zargin hukumar Rasha da hannu, zargin da suke musantawa. Masu haro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Cindy Sen da ta shirya wannan rahoto, sai Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Wuba, tare da Samira Iya Abbas daga jihar Adamawa, inda suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Hambarar da gwamnatin Myanmar ƙarƙashin jagorancin Aung San Suu Kyi da sojoji suka yi bai zo mana da mamaki ba, domin masu iya magana na cewa abinda ka shuka shi za ka girba." To sai sako na gaba kuma shi ma dai na haɗin gwiwa ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau, tare da Babba Haruna Bajuga, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum VOA Hausa. Muyi farin cikin kama dimbin hodar kuten da jami'an tsaro na shiga da ficen Najeriya suka yi. Muna fatan Allah ya kara dafa musu wajen bankado duk masu nau'ukan haramtattun ababe. Muna fata Allah ya kara dafa musu wajen bankado duk masu nau'ukan haramtattun ababe da suke cutar da al'ummar kasa. Sai kuma mun sake samun sako haɗin gwiwa wanda kuma ya fito ne daga wato Aminu Adamu Mallam Madori da Radio Dakot Dinari da ma ummar baban yaya Sabon Gida dukkan su a jihar Jigawa. Su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika rahoton da kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci da rashawa ta fitar daga kasar mu Najeriya bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda cin hanci yake nima ya zama tamkar iskar shaka a kasar mu. Amma kullum gwamnati tana ikirarin yaki da cin hanci a kafafen sadarwa. Yanzu kuma sai sako na karshe wanda muka samu daga musamman Shitu Mahuta. Shi kuma cewa yayi hakika abinda ya koro era daga rani ya fada wuta, to tabbaci hakika ya fitar zafi. Hangen dala ba shiga birni ba. Wannan shine abinda wasan Afirka ke yi wa nahiyar Ture, kuma basu san cewa hanyar ba ta bullewa ba domin babu abinda ya fi gida dadi. To ma adalla mun kuma gode da sakonnin naku, ci gaba da aika mana da sakonni. To ga muryar ta dawo yanzu kuma da labarai, amma fa a takaice. Kokarin shugaba Joe Biden nazartar da kudirin ba da tallafin coronavirus na dala trillion 1.9 yayin nasara a safiyar yau Juma'a, yayin da 'yan majalisar dattawan kasar suka amince da kasafin kudin da kyar, abinda zai ba 'yan Democrat damar zartar da kudirin a majalisar dokokin kasar a 'yan makonnin da ke tafe, ko da goyon bayan 'yan Republican ko babu. Shugaba Joe Biden ya kai ziyara a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Alhamis, ya kuma jaddada kudirinsa akan manufofin harkokin wajen kasar, inda ya bada umarni a kawo ƙarshen taimakon sojan da Amurka ke badawa a Yemen da kuma mai da komai ta fuskar diplomasiya. Da safiyar yau Juma'a, cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta bada rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, an kuma samu mace-mace miliyan 2.2. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya, sai mun haɗu a shirin madadare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.